Therefore now, in the political situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso,
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan wanda ya bude taron kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS wanda aka gudanar a nan birnin Accra Ghana inda yake cewa taron ya karkata ne akan kasashe guda uku wanda suka huskanci juyin mulki wato kasar Mali Guinea da kuma Burkina Faso.
In the case of Mali, as you know, the Malian authorities came down to 2 years, 24 months.
Shugaban kungiyar ECOWAS Jean-Claude Kasiboro ya ce taron kungiyar ECOWAS din ta amince da baiwa Assimi Goita wanda ya jagoranci juyin mulki a kasar Mali watanni 24 wato shekara biyu kamar yadda suka bukaci domin kasar ta sayar da zabe wanda da hakan ne kungiyar ECOWAS za ta janye takunkumi da ta kakkabawa kasar. Masani a harkar tsaro Malam Ibad Ibrahim ya mana bayani
abinda ya kamata a yi wanga lokaci ne takunkumin da aka dagora a kansu ya kamata a daga wayannan takunkumi kuma bugu da kare sofofi da suke shagabannin sashe a ECOWAS idan wani shugaban kasa yana tafiye da abin da bai kamata ba saboda ita ECOWAS tana da wani shirye-shiryen da ake kira non interference in the internal affairs of member states shine abin da ke aukuwa a cikin gida na mambobi na ECOWAS. ECOWAS ba ta da inci ta sa baki. To yau Alassane Ouattara ya saki constitution yana wa'adi na uku kan haramtaccen hanya domin an ce in an yi wa'adi biyu ya kamata ka je wani mutum kuma daban ya zo. To me ECOWAS za ta fada game da wannan an zauna kara zube har a yi juyin mulki wurin kuma ya ce tarayyar ECOWAS kuma su zo su haɗu a Accra ko wani birni daban? Ga Togo ya da madadansa Fonya Singbe in an hada shekarun da suka yi hukunci ya dara ma shekara 50 me ECOWAS ta fadi game da wannan amma har wa yau zaka ga kaman ba samu daurin kan da ya kamata ba domin hanyoyin da ake bi sun sha bamban da reality da ke gudana a ECOWAS baki daya. Su kasashe uku ga wasu ma sun zo sun karu kansu za a same su su kuma sun gama gindi domin su ukun kawai in an fite su daga ECOWAS kaman uku kenan daga kasashe 15 20% kenan a cikin kashi 120 suna ga sun fita shida an yi raunin keda.
Hawa Abdulkarim Yonfaniya sashin Hausa na Muryar Amurka daga Accra Ghana.